Assalamu alaikum masu saurari. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi. Haka yake Amina, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
Kamar yadda kuka saba duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da sauransu. A yau 7 ga watan Janairu shekarar 2022, filin na nishadi ne.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato bakon mawaki filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙi, kuma wana tafe da tattaunawa da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano akan wani sabon fim mai suna Makaranta da ake ta cece-kuce a kansa. Masu saurare, ba tare da bata lokaci ba, za mu garza ya zauren tattaunawar mu a jihar Kano karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Tunda da kyar aka samu, to bakoncin wa yau muka samu, duk da dai ba bako murya bace, amma mai sauraro zai so ya ji an cewa kaba ce mai ita tafi dadi.
To sunana na asali wanda aka fi sani na da shi shine Yakub Ismail Ibrahim, wanda kuma ake aka sani da lakabin Ricky Ultra aka mahaukarci mawadaci.
Mahaukarci mawadaci ne sai aka ka zabe wannan suna.
To zan iya cewa abin da yasa ake kira na mahaukarci mawadaci, saboda shi mai hakuri a kore yaushe duk abin da ya sa burinsa yake so ya samu a rayuwa, to kusan zan iya cewa idan ya sa hakuri a cikin zuciyarsa ko mun jinkirin wannan abin, to Allah ya nufa da cewa zaka samu. A yanda ake cewa a wasance, masu iya magana sukan ce ya ma ake cewa na mamanta da karin magana, da rabon kwado yauwa,
rabon kwado baya faduwa a kasa,
to kusan dai hakan ne. Na'am.
To Ricky Ultra mawaki menene kai? Kafin kai mu je ga nan, a dan ba mu takaitaccen tarihi a takaice.
To a takaice zan iya cewa ni haifaffen Kano ne, a Kano da aka haife ni na girma, na yi makarantu da dama a jihohi daban-daban musamman ma a jihar Plateau, sannan na dawo Kano inda na yi na gama daga jami'ar Bayero, na yi rama ƙasa ta a garin jihar Bauchi, na dawo na wuce can Lagos, sannan kuma na dawo Kano da makamancin dai haka. To a takaice zan iya cewa Ricky Ultra mawaki ne, mai gabatar da shirye-shirye ne a radio da kuma talabijin, sannan kuwa zan iya cewa kusan dan kasuwa ne wanda yake harkoki, wanda zai dan samu abin da zai rufa mara asiri a takaice kenan.
Me ne san zangon karatu?
To ni san zangon karatu na samu degree yawa a fannin geography, zan ce iya inda na tsaya kenan, sannan kuwa akwai wasu kuma proficiency courses wannan nake da yi a abubuwa da dama.
To harkan kasuwanci ne da me ake yi, wani irin kasuwanci ake yi?
To kasuwanci na zan iya cewa ta bangaren abubuwan da ya shafi harkar waka ce, musamman ta bangaren su jingles, music production yawa, da kuma tallace-tallace da makamancin dai haka, duk abin da yawanci nake zan iya cewa ta bangaren sana'ata ce ta waka.
So wato ma'ana dai kai gashi ka karanci course mai kyau sannan sanin halayyar kasa. Me yasa baka zabi abinda ka karanta ba ka zabi waka?
To ai zan iya cewa a halin yanzu na aiwatar da abinda na karanta domin ni mutum ne wanda yake son tafiye-tafiye gurare da dama. To kin ga kuma shi fannin geography din da na karanta wato harkokin da shafi yanayi to zan iya cewa ina amfani da shi ana domin dukkan da naje yawanci zakan nakan dubi halayen halayyan mutane yanda zamantakewar su take dabi'un su al'adun su da makamancin haka yaso sai in yi amfani da shi domin wace wannan abu. To kin san shi dama an ce duk ne yawo a wuri shi ya wuda ma ne kusan neman
ilimi
ne yawa mabuɗin ilimi. To idan mutum ya zauna guda ɗaya a ce kaman kifin rijiya ɗaya to gaskiya ba abin da zai sani. To ni kuma mutum ne wanda gaskiya ina son yawace-yawace da dama da tafi-tafi to kusan ina amfani da wannan damar a cikin harkar ta.
To a ba mu misali ka sai idan ka je waje kakan kalli yanayi ka yi waka a ba mu a cikin a ɗaurara mana wata wakar wanda ka je wani waje ka ga wani abin da suke hayyasa ka rera waka.
To ai wannan zan yi cewa misalan ba su da alaji
duk wanda ya zo a zuci yanzu
baran yi magana dai to ta fannin ku musamman ma iyayen mata akwai lokacin da dama na fita aiki a wannan lokacin wani gari. Na'am. To da yanda nake bayani nake cewa a wani gari na je dama na ga mata sun fito suna zanga-zangar lumana akan maganar fyaɗe da cin zarafin mata. To da na gan wannan abin sai na dawo gida sai na ce to abin da zai faru ma bara in rubuta waka akan mata abin da ya shafi cin zarafinsu da harkar fyaɗe da makamancin haka. To a wannan lokacin kin san harkar fyaɗe ma abu ne wanda kullum faruwa yake amma mutane ba sa fahimta ba sa ganewa ko da shike zan iya cewa watakila ba a wayar da kan mutane a kai kullum amma ko a jiya ma zan iya cewa na samu labarin cewa kimanin mata ƙananan yara sama da 10,000 a kai wa fyaɗe a cikin wannan shekara. To kin ga abu ne gaskiya wanda ya kamata a ce ana duba kuma ana ƙara faɗakar da al'umma akan irin waɗannan abubuwa. To zan yi cewa misali guda ɗaya kenan.
To a rera waƙar.
To da turanci na rera waƙar gaskiya amma baran nemi ɓangare guda ɗaya wanda na ɗan sa Hausa a ciki inda nake cewa wai shin ina za mu fara fyaɗe a ko ina muna asara ya za mu yi da waɗanda aka cutar kuka take domin a sauya mata haƙƙi. I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman. 9 months in the belly, that's a woman. Show respect and love for the woman.
You don't know what it takes to be a woman. 9 months in the belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby, that's a woman. She knows play for you, that's a woman. You can't enter this world, you're a woman. Show respect and love for the woman. Wai shin daga ina za na fara fyaɗe a ko ina muna asara ya za mu yi da waɗanda aka cutar kuka take domin a sauya mata haƙƙi. Let us stop things up and say no to race, say no to race, say no to race, and just don't so raising how babies are raised. We owe to kids is a break. What do we do with those who rape? Tell me why do you have to rape a woman? Tell me why do you have to hit a woman? Tell me why do you have to
shi dan adam ma aka gan shi ma gaba ɗaya ma kan fare na shi ya kamata a dinga girmama shi ko yaro ko babba ko ƙarami ko manya shi dai mutum dai idan aka ga dan adam dai kan dai are na shi
ya waƙar
take. To zan yi baiti guda ɗaya daga cikin wannan inda akwai inda nake cewa a cikin waƙar kada kare ni mutum wane mutum dan uwa menene mutum an saukano kura yanzu gudu ake zuciya maza ya baci da rarrafe akan tashi ba a kira a waya sai da caji aljuhu baya magana idan da ƴaƴan banki ba a talantalauci da mai arziki dan uwa mai ban haushi a tara a tare duka in yayi yawa dole a kare girmama manya domin wata ran zaka ni bi a girmama ka babu fada babu reni babu zagi wane mutum to idan shi wakan te kenan sai kuma waka guda ki wanda zai ce mutane su suka fi sani shine wanda kuma nayi da musi inda muke cewa an zo wurin so kusan zan yi cewa waka ce wanda mutane da dama yanzu suke saurara kuma suna son wakar sosai
to ya take an zo wajen
to inda muke cewa kun ce kuna son kidan rawa to kai kun samu kun ce fa a baku da casu yaba to an baku Mr. DJ shi kenan wakar kenan
ita kenan wakar an zo wajen
ga an zo wajen
lalle kam an zo wajen
na'am
to wani irin nasarori aka samu a harkar ta waka
to zan iya cewa alhamdulillah nasarori kullun samu ake domin a halin yanzu zan iya cewa lokacin da kika yi min muka yi rarki kusan shekaru zan iya cewa sama da hudu ko zuwa biyar kenan zuwa yanzu zan iya cewa nasarorin da na samu na saki kundin fife kusan guda uku zuwa hudu bayan wannan lokacin sannan kuwa za a samu kambu da dama inda aka girmama yi a wurare daban-daban irin su Lagos, Can Kebbi, banda kuma Kano sun da Kano kusan gida ne sannan kuwa zan iya cewa da wannan da harkar waka yanzu nake cin abinci ma a inda nake aiki a halin yanzu a can Arewa 24 to kin ga nasaru ne dama sannan kuma babban nasara ma shine ma da ita harkar wakar na buɗe studio na kaina inda nake cin gashin kaina game da harkokin da ya shafi waƙoƙi gaba ɗaya to kin ga duk wannan nasarori ne da dama sannan kuma ga addu'o'i da muke samu da gurin masoya a kore yaushe to kin ga addu'a ma kaɗai ma nasara ce duk wanda zai kira ka alal misali a waya ko ta text message da makamancin haka ya ma fatan alkhairi ya ce Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara girma Allah ya faɗaɗa abubuwa to duk wannan ma nasara ce
to me ƙalubale kuma da ake fuskanta
to ƙalubale ai zan iya cewa daki-daki ne domin ya danganta da shekarun da mutum ya kwashi a cikin sana'arsa zan iya cewa ƙalubalen da nake fuskanta a shekaru da dama can baya to zan iya cewa yanzu kusan ba su ne ƙalubalen da nake fuskanta ba abin ma ya dan samu sauyi yanzu duba da da bakanci domin mawaki da dama mawaka da dama yanzu zan iya cewa su matsalolinsu bai wuce dama a tallafa musu ba yawa ta bangaren kuɗi ko kuma studios da za su yi aiki ko videos din wanda zai ƙara tallata harkokinsu da makamancin haka ni yanzu zan iya cewa ƙalubalen da nake fuskanta ma shi ne mawaka da dama suna neman hanyoyin da za a tallafa musu kuma kofofin kusan a kulle suke to ni yanzu zan iya cewa mutane da dama sai ga Allah misali mawaki yana neman ɗaukaka da yanda za a yi a san da shi to duk wanda ya zo ya tunkari ka da irin wannan babban burin ko alfarmar nema kake kai ma ka tsaya a kafar to mutum ya zo kuma shi ma yana buƙatar wannan ɗaukakar da ka samu yana neman tallafi ya waƙoƙinsa zai shiga ko ya yi nisa da makamancin haka su kuma mutane abinda ba sa fahimta musamman ma mawaka shi ne shi harkar waka da ɗaukaka daga Allah ne komai lokaci ne don lokacin ka yanzu
amma
waya ce na dai sa a silent to yawanci mutane yanzu da dama sukan zo gona su ce to suna buƙatar waƙoƙi ko kuma sun yi videos ya videos din su zai samu shiga a tallata musu ko kuma mutum yana so kuma yayi aiki mai inganci amma ba shi da kuɗin da zai yi to irin waɗannan ƙalubalen ne zan iya cewa nake fuskanta to amma a personal ground kuma ta ɓangare guda zan iya cewa ƙalubalen da nake fuskanta ta harkar sana'ata shine ya za a yi a bunƙasa sana'ar saboda musamman ma mu waɗanda muke arewacin Najeriya mu ma a san da mu yanda ake tunkaho da waɗanda su suke can kudancin Najeriya to zan iya cewa kawai wannan shi ne ya ƙalubalen da har yanzu dai zan iya cewa muke fuskanta a cikin harkar waƙar duk da dai Allah dai ya kawo ɗaukakar iya gwargwado
to muna godiya muna so kuma a rufe mana da waƙa
waƙa to wacce waƙa to warangari to warangira wannan wakati warangin gausa to na da wannan din da ma bai tittikan kuwa okay baran fara dai a hakan kawai ciku suke tanye muna tanye nuku rugu muke da mic mu muke ta kona mic ci gaba da cin gudu dugu mudu a wurin su dugu shekara hudu suke manyan musu ido hudu ci gaba da yin musu sallaka baya musu a ci gaba da cin bulasuta ta ci kadi murus idan kurana maganin zawo ta yi kanta munamuna suke da takin sallaka da damuna yar maluniya ta nuna da maza a dama na gan alama ba ku san da dama na daina cin beef sai dai rama
to an yi amfani da salon harshe kenan
kware da gaske
to madalla mu
to masha Allah godiya nake sosai da wannan damar da aka bani sex with a woman I don't know what to say I don't know what to do put your hands if you feel for a woman needs a mother is a sister she's an angel I can fight for a woman you don't know what it takes to be a woman That's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby. That's a woman. She always prays for you. That's a woman. You can't enter this world to a woman. Show respect and love for the woman. I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman. 9 months in a belly. That's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby. That's a woman.
Dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. A ƴan kwanakin nan ne kallon wani film mai suna Makaranta ya karaɗe kafar sada zumunta. Shi dai wannan film din ya janyo cece-kuce dangane da abubuwan da ya kunsa. An yi amfani da wata kalma wadda mutane da dama ke ganin ya saba al'adar Bahaushe da tarbiyyar sa. Baraka Bashir ta zanta da hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano.
Jima'i Jima'i me ke faruwa bayan tarayya kai ba haka bane ce kiyoyi sanan ma sai mun tushe shinkafa
wannan kadan kenan daga cikin tallan film din Makaranta dake yawo a kafafen sadarwa na Facebook tuni wannan film ya kawo cece-kuce tsakanin al'umma na ganin cewa wannan film ya saba ka'idar malam Bahaushe da tarbiyyar sa akan haka ne muka zanta da hukumar tace fina-finai da dabi ta jihar Kano inda Isma'ila na Ba'afa kallahu yace tuni suka gayyaci wanda ya shirya wannan film ga kuma yadda Hiramu ta kasance da shi
sunana Isma'ila Muhammad na Abba Abakalla babban sakatare na hukumar haƙƙin da dabi ta jihar Kano
to gashi mun ga tallan wani film na Hausa wai shi mai suna Makaranta shin hukumar censorship tana da masaniyar wannan tallan film kuma menene matsayar ta akan wannan film da aka fara tallan sa a kafafen sada zumunci
to kamar yanda muke fara har kullun shine ita hukumar ta ce fina-finai hukuma ce da aka sata waka kafata domin ta tabbatar da tarbiyya ta mutanen jihar Kano akan abubuwan da ya shafi adabi film yana cikin adabi dan haka wannan film din kamar yanda al'umma suka ganshi an sake shi a yanar gizo duk da cewa mun nemi wato wanda ya shirya film din nan mun samu wane ne wanda kuma muna bibiya yanda insha Allah za mu kai gare shi wanda mun bashi takardar gayyata har yanzu bai honorin ita wannan gayyata tamu ba saboda film dai wanda ya saba wa al'adar mu da kuma addinin mu na mutanen jihar Kano wanda cewa wayannan abubuwan kuma ya sani ba wanda zai saki wani abu a wannan jaha tamu ta kowace bangare ta kowace irin yanayi sai ya kawo hukuma ta tace to kuma wannan film din kamar yanda al'umma suka ganshi haka hukuma ta ganshi ba a tace shi ba dan haka ya zama da wato rashin tarbiyya da rashin ta ido wanda kuma bayan da za a yi mu zuba idanu a irin waɗannan fina-finai miyagun fina-finai su dinga shiga lungu da saku na al'umma da sunan cewa ana neman ɗaukaka ko kuma ana neman wato abin duniya.
To kimanin kwanaki nawa kenan tun yaushe aka kai masa gayyatar ana buƙatar ya zo hukumar tace fina-finai?
To zan iya cewa tun lokacin da fim ɗin ya fita kenan, daga lokacin da ita hukuma ta ga wannan fim ɗin ko ta ci karo da wannan fim ɗin sai kai kusan tun wato za mu ce last week kenan satin da ya gabata wannan shi ne.
To shi ya ba da reply cewa yana nan tafi ko kaka?
To ya ba da cewa zai zo, wanda kuma mun jira bai zo ba, wanda har yanzu muna jiran dakonsa yanda zai zo saboda a matsayinsa na musulmi, a matsayinsa na dan malam Bahaushe wanda a duddai yanda ya taso ko a ina a matsayinsa wanda muna mace kyawun da to musulmi ne shi, kuma Bahaushe wanda ya taso cikin tarbiya, to sai girmama wannan abu kuma ya girmama al'umma saboda wannan abu ya ci karo da mutuntaka ta malam Bahaushe da kuma addininsa da al'adarsa, wanda kuma bayan da za a yi mu zuba idanu akan irin waɗannan abubuwan domin dan haka akai hukumar. Dan haka kuma duk wanda ya zo ya ce zai wa wannan hukumar irin wannan karan tsaye ya zo ya keta alfarmarta ko alfarmar mutanen wannan jaha tamu, to wallahi kowa ya shi ya yi tsararru ba za mu kyale ba, kuma za mu ɗauki mataki na hukunci wato na doka wanda zai zama shi horo a kan shi izina ga wanda yake so ya aikata nan gaba.
Alal misali idan kuka ba shi dama har ya ƙi zuwa, shin akwai wani mataki da kuke da niyan ɗauka?
Dama matakin mu bai wuce na doka ba, tunda doka ce ta yi mu kamar yadda doka ta ce masa idan zai siya kawo, tunda ya karya doka mun ɗauki matakin gayyata, in bai amsa ba sannan sai mu ɗauki mataki na gaba na wanda ita kuma doka ce ta ƙara ba mu dama da mu amfani da ita akan matsayin doka.
Duk da a shafin sadarwa ya saki wannan fim?
Ai ba wani abu da zaka saki in dai wannan abin ka ya shafi abin nan ɗinka, mutumin nan a Kano yake, da haka ba a wani gari yake da shauransu ba, dan haka babu yanda za a saka mana da cewa kai ka saka duk abin da zaka saki in dai kai dan wannan jihar ne kuma kana ta'ammuli da waɗannan abubuwa na fina-finan mu da register da hukumar tace fina-finai, ba abin da zaka saki sai ka kawo mun tace. Ai al'umma ake ba kai kanka ba, kuma kai ma kana cikin al'umma, dan haka tarbiyar mutane ake kallo ba maslahar kanka ba.
Ko da yake mun yi yunkurin jin ta bakin waɗanda suka shirya wannan fim na makaranta ya ci tura, domin kuwa lambar sa a kashe take har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto. Masu sauraron mu su yi dakon mu da zarar mun same shi ta wayar salula za mu kawo muku da nan.
Binta da bako da ta gayyato mana a filinmu na kwalama.
Za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya. A yau muna tare ne da Malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki. Malama Aisha kin ce yau kina tare mana ne da waina. Wainar kuma wai ta samu.
Yau wani sabon samfari ne. Sai mun buta haya canza kala. Wato kadai ake yi da shi.
To Malama Aisha bire me zamu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita.
To ma saurare assalamu alaikum. Zamu nemi garin samo da tattasai da tarugu da kayan dandano da kwai amma kun ba wai dole bane. Sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ki bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shikenan. Yo ga yanda ake gabatar da wannan waina. Da farko zaki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki. In kuma kin fi son ki yayyanka ta kina iya ki yayyanka ta. Sai ki kwaba da a cikin garin semo din.
Iyayen da yawan da kike so.
Eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da zakai. Sai ki sa ruwa ki kwaba. Sai ki fasa kwai sai ki zuba. Sai ki kawo kayan dandano ki sa. Ki ka sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda. Zaki nemi tanda ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwabin ana son shi da dan ruwa haka.
So amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yeast. Shi wannan na samu bita din ya ake yin sa? Shi ma yana daukar lokaci sai an sa mishi yeast yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya.
Ita ta wanda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast. Amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa tattasai da tarugu din nan ita kuma kwai ne. Kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna. Ne yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa 5 haka sannan ya dan tashi. In kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani ne kaman instant ake ce mishi yawa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki. To in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi. Amma wannan mai kwai din kina kama kwabi zaki fara suya. Kika soya kika sa wannan dinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwabi naki. Kina zubawa idan ya gasu sai ki kara juyawa a ɗayan
side kamar yanda ake soya kwai.
Kamar yanda ake soya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan zaki ci da wannan da yaji.
To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yanda ake waina da tanda da komai ake
eh shi ma kamar yanda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi amma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din zaki kara buga shi dan zaki kara ganin yayi danko to sai kin kara bugawa sosai. Shi yasa ake son a yi shi ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya kara mintuna zai kara tikewa to zai yi miki tauri sosai. Amma in kika dan yi shi ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga sai ki fara suya shi kuma sai ki tada dimiya ki ta wanda zaki ci da shi.
To kamar da wani miya ne miya za a iya cin wannan waina ta semovita?
Ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya.
To
miyan ganye ko kuma idan ba ki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da kayan miya.
Ko miyan romo.
Ko miyan romo eh.
To ciki lafiya baka lafiya. To a yanda kuma waina take Malama Aisha ta wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitar waina ce shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana. Ita ma wannan tana iya kwana?
A'a. Ita an fi son lokacin da zaka yi ta ɗan awanni ne ita ta tashi. An fi so.
Ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semo.
Masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta tantance.